والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin wacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Litinin, yau shida ko bakwai, ko shida ne ko bakwai na yau ga watan Jumada Athaniya shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, yau biyar ne ga wata, a'a kam to Allah samu dace. To za mu ci gaba da rasa mu insha Allah wannan littafi na Al-Fusul fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fusul nace ko? Tazkiyatun Nufus. To muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. To za mu tashi gaba ta gaba daga cikin ababen da ake jero mana na wanda zuciya take yin kalaci da shi, da shi ne zuciya take samun rayuwa. Sai zan ba matacciya ba zuciyar da za ta mannu da Ubangijinta, wadda za ta samu muraqaba, kuma wadda za ta samu tsarki insha Allah. Mun ji wasu ababe da aka ambata mana a baya: zikrullah wa afdaluhu qira'atul qur'an, an ambaci al-istighfar, an ambaci addu'a, an gaya mana wasu daga cikin sharuɗanta da ladubbanta kaɗan daga ciki. Yau za a batu a kan as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin abin da ke raya zukata. An Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم وغيره، أي عشر صلوات، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحسنات. Mala ya faraka wa hadithin Abu Hurairah ta Allah yarda da shi, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce: man salla alayya wahidatan, duk wanda ya mun salati sau ɗaya, sallallahu alaihi ashra, to Allah zai masa salati sau goma. Menene salatin Allah ga bayinsa? Shine Allah maɗaukaki ya ambace su ambato mai kyawu cikin mala'ikunsa, wato ya ambaci bawansa da ambato na yabo a cikin mala'iku. Shi ne salatin Allah ga bayinsa, kamar yadda malamai suke bayani. Wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito, wasu malamai ma suna da riwaya. To aka ce ai ashirar salawat, wato Allah ta'ala zai masa salati sau goma. Duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati guda, Allah zai masa salati goma. Wato Allah zai yabe shi cikin mala'iku yabo sau goma. Wadhalika, yace haka kuma saboda wata ƙa'ida ta shari'a da Allah maɗaukaki ya sanya, ko ƙa'ida ta sakamako da Allah yake badawa. لأن الحسنة بعشر أمثالها، kyawawan aiki da mutun yayi ana bashi lada, wato ana maida masa kwatankwacin sa guda 10 ne. Kyakkyawan aiki idan mutun yayi to ana maida masa kwatankwacin sa sau 10, shine sakamakon da za a bashi. Wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma min a'zamil hasanat, yana daga cikin kyawawan ayyuka mafi girma. Tunawa kaga idan har mutum yayi wani aiki wanda yake mai kyau, wanda bai kai girman salati ba, aka bashi sau 10 na sakamako, to ashe kenan a saka masa akan salatin da yawa annabi min babi aula. Qala ibn al-arabi al-maliki al-qadi yake cewa in qila qala Allah ta'ala man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, in misali aka ce ai Allah madaukaki ya riga ya fada dama cikin suratul an'am aya ta 160, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da kwatankwacinta sau 10. To idan har an ce ai dama Allah ya riga ya faɗa haka a cikin Alkur'ani, fa ma fa'idatu hadha alhadith, to menene fa'idan wannan hadisi kenan da aka ce man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra, wato idan har mai faɗa zai ce to menene fa'idan shi hadisin da ya keɓance salatin annabi cewa idan kai sau ɗaya za a baka sakamakonsa sau 10, tunda dama ayan Alkur'ani Allah ya riga ya faɗi haka. Ma'ana ko da a ce hadisin bai zo da wannan siga ba, ai duk wanda ya kyakkyawan aiki dama za a bashi sau 10. Mun fahimta? Mun gane bayanin ko? To yace idan har misali wani mai faɗi ya faɗi haka, yace kulna sai mu bashi ansa mu ce a'zamu fa'ida, ai akwai fa'ida ko mafi girma a cikin yadda shi wannan hadisi ya zo da wannan siga. Wadhalika anna alqur'ana iktaba anna man jaa bi hasanatin tudha'afu 10, wannan kuma saboda dama qur'ani ya riga ya hukuntar cewa wanda ya zo da kyakkyawan aiki za a ruba masa shi sau 10, za a ruba masa sakamakonsa sau 10. Wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallama hasana, yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma kyakkyawan aiki ne, bi muqtadal qur'an, a bisa hukuncin da alqur'ani yayi an yu'ti ashr darajatin fil janna, cewa za a bashi darajoji guda 10 a cikin aljanna a dalilin kyakkyawan aiki da yayi, wanda shi ma salati yana daga ciki. Fa akhbara, to sai shi wannan hadisi annabi ya bada labari cikin sa, anna Allah ta'ala yusalli ala man salla ala rasulihi ashra, cewa Allah madaukaki yana yin salati ga wanda ya salati ga manzansa sau 10. Allah yana yin salati sau 10 ga wanda ya salati ga manzansa sau 1. Wa dhikrullahi lil abdi a'zamu min al hasanati mudha'afa, to fa'ida kenan, ambaton da Allah ta'ala zai na bawansa fil mala'il a'ala, kyawunsa da sakamakonsa ya fi girman lada 10 da za a bashi ninkin ba ninki, ko ba haka ba? Mutum ya yi kyakkyawan aiki sai Allah ya bashi lada ninki 10, wannan kuma sai ya yi kyakkyawan aiki wajen yin salati ga manzon Allah, sai Allah ta'ala ya yi ambace shi da yabo a cikin mala'iku, wanne ne ya fi girma? Ambaton da Allah zai yi na bawansa cikin mala'iku ya yabe shi. Ina fata mun gane. To shine fa'idar. wato kenan ana san nuna wa ibn al-arabi yana san nuna mana cewa ladan da mutun zai samu a dalilin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kere irin ladan da wani zai samu a wani aikin da ba salati ba saboda shi wannan yana hukuntar da ubangiji ya ambace shi ne fil mala'il a'la tunda yace sallallahu alaihi ashra sallallahu alaihi biha ashra kaga salatin da Allah zai wa bawa kuma wato ambaton sa da zai a cikin mala'iku da ambato mai kyau na yabo mai kyau to wannan kaga ladan sa sakamakon sa matsayin sa yafi ananka maka lada sau goma a wani aikin da ba wannan din ba wa yuhaqqiqu zalika abinda ke tabbatar da wannan anna Allah ta'ala lam yaj'al jazaa dhikrihi illa dhikra saboda Allah madaukaki bai sanya sakamakon da yake badawa a dalilin ambaton sa ba sai shi ma ambaton da zai ma bawa wato Allah madaukaki ya sanya ambaton sa da zaka yi ba shi da sakamako sai ambaton ka kai ma wato aljaza'u min jinsil amal Allah ce fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun kaga na Allah ce fadhkuruni ku ambace ni ku tuna ni adhkurkum ni ma zan ambace ku zan tuna ku don kaga sakamakon da Allah subhanahu wataala yake bayarwa a dalilin ambaton sa shine shi ma ya ambace ka a cikin mala'iku wa kadhalika ja'ala jazaa'a dhikri nabihi dhikra man dhakara to haka nan kuma sai zo a cikin wannan lafazi na hadisin Allah madaukaki ya nufi annabi ya fadi cewa Allah ya sanya sakamakon ambaton da bawa zai yi na annabinsa shi ma Allah zai ambaci bawa Allah sa mu fahimci jawabin wato dama Allah madaukaki ya ambata cikin ayan alqur'ani da muka ambata fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun to Allah ta'ala sai sanya ambaton da zaka yi ma ubangiji to sai ya sanya sakamakon da zai maka shine shi ma ya ambace ka tare da rubanya maka lada sau goma kuma zai ambace ka to yanzu kuma wannan hadisi sai yake fa'idantar da mu man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra wanda ya mun salati daya Allah zai masa salati goma me salatin da Allah ke wa bayi ambaton bayi kenan ayan qur'ani ta nuna sakamakon da Allah ke bawa bawa a dalilin ambaton ubangijinsa shine ubangiji ma zai ambace shi da yabo a cikin mala'iku yanzu wannan hadisin kuma sai ya sake riskar da cewa ambaton da zaka yi wajen yin salati ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam nan ma Allah zai baka sakamako wajen yi maka salati shine zai ambace ka a cikin mala'ikunsa ambato mai kyau mun fahimci jawabin ko to wannan shine abinda ibn al-arabi ya nuna a ciki ya zo cikin wani hadisin qudsi wanda Allah ta'ala yake ambatawa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la min mala'ihi wanda ya ambace ni a cikin taro to ni kuma zan ambace shi a cikin taron da yafi taron da ya ambace ni kima da daraja wato idan ka ambaci Allah a cikin al'ummar duniya to Allah zai ambace ka a cikin mala'ikun da ke wajensa kaga yabo da Allah madaukaki yayi dangane da bawa a cikin mala'iku to yabo ne mai nagarta yabo ne da ke nuna cewa mutum zai sami sauki a wajen ubangijinsa zai samu rahama insha Allah Allah ka samu dace qala al-iraqi yake cewa ولم يقتصر على ذلك اي sakamakon ma bai tsaya a haka ba wato idan mutun ya salati ga annabi ya zan salatin da Allah zai masa ne yabon da Allah zai masa ba shine kawai sakamakon ba hatta zadahu kitabata 10 hasanat har sai da kuma Allah ya ƙara za a rubuta masa lada 10 kuma har ilau saboda aya waccan kaida ta Qur'ani man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki za a bashi lada kwatankwacin sa sau 10 wannan kaidan nana don haka idan mutun yayi salati ga annabi shi ma salati ga annabi min al hasanat bal min a'zami al hasanat to don haka idan mutun yayi yana da wannan lada 10 a bisa wannan kaida ta Ubangiji sannan kuma yana da ƙarin wata falala Allah zai ambace shi cikin mala'iku ambato mai kyau har sau 10 to kaga shi akwai daraja wajen yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hutta anhu ashra sayiat kuma za a shafe masa munanan ayyuka har ila guda 10 wa rafa'ahu ashra darajat kuma Allah zai daukaka shi matsayi har sau 10 cikin aljanna kama warad fil ahadith kama yadda wannan bayani yazo cikin hadisai mabambanta min ha daga cikin waɗannan hadisan an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man dhukirtu indahu falyusalli alayya ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا أنس بن مالك الله يكرم مصر دايك يجوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ذكرت عنده دون ذاك أمبتين أو جنسا فليصلي علي النبي أمرني توي من صلاتي دون ذاك أمبتش أك أمبتين أو جنسا توي من صلاتي ونن ya hada da ambaci sunansa kai tsaye ko a ambaci matsayinsa ko a ambaci alkunyarsa ko da misali a ce ana magana ne za a ambaci hadisi aka ce qala abul qasim to wane ne abul qasim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka idan an ce rasulullah nan ma sai a ce sallallahu alaihi wasallam saboda an faɗi wata sifar sa ce haka ne idan an faɗi suna daga cikin sunayensa to annabi yace duk wanda aka ambace ni a wajensa falyusalli alayya to lalle mun salati wa man salla alayya duk wanda ya mun salati marwatan wahidatan sau daya sallallahu alaihi biha ashra Allah zai masa salati game da wannan salatin da ya mun sau 10 kamar yadda bayani ya gabata kaga wannan duka an baka madan fara ne kai ma ka samu daraja da kima shi annabi da ma Allah ya bashi ko mutun yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai masa salati ba Allah ya ruskar da shi darajar da ya ruskar da shi to don haka idan mutun yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yanzu ya samu madan fara watakila sai ya samu martaba da zai sha ruwan alkausara Allah ka datar da mu wa fi riwayatin yazo a wata riwaya yace man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi ashra salawatin wa huttat anhu ashru khati'atin wa rufi'a lahu ashru darajat rahu ahmad wa nasa'i wa labdhu lahu wa ibn hibban fi sahihihi kuma hadisi ne wanda yake sahihi wato an samu ruwaya shi din ma daga Abu Hurairata ne wata ruwaya an same ta daga Anas dan Malik to a wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahida wanda ya mun salati guda daya sallallahu alaihi ashra salawat Allah zai masa salati 10 yabo 10 Allah zai masa tukuici saboda ya yabo manzansa wa huddat anhu ashru khati'at kuma za a shafe masa kurakuran da yayi guda 10 karin bonus wa rufi'a lahu ashru darajat za a daga masa kuma matsayi mataki guda goma cikin aljanna. Kaga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karawa mutun ta goma shi a wajen ubangijinsa. Wannan hadisi Imam Ahmad ya kawo cikin Musnad, haka Nasa'i cikin Sunan, lafazin ma na Nasa'i ne. Ibn Hibban ya kawo shi ma cikin sahihinsa. Qauluhu, fadin sa cikin hadisi da yace man zukirtu indahu falyusalli alayya, duk wanda aka ambace ni a wajensa to ya mun salati. Yace zahirul amri alwujubu, zahirin wannan umarnin da annabi yace falyusalli, umarni yayi to ya mun salati. Falyusalli alayya to ya mun salati. Malamai suka ce zahirin wannan umarnin na wajibci ne, domin shi umarni ya kasu kashi-kashi ko? Akwai umarni wanke amru istihbab, akwai amru wujubin wa tahattumin, akwai al'amru ibaha ma, amru ibahatin. Misali kamar yadda Allah ta'ala ya ce فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kaga umarni ne, amma wannan amru ibahatin ne, an halatta ma ne, ba wajibi aka ce maka sai kai ba. In an yi da sallah dole sai ka je kai kasuwa? A'a, an dai nuna ya halatta. Yanzu da an hana ka, amma yanzu an halatta maka. To nan da yace falyusalli alayya, zahirin batu ana wajabtarwa ne, wajibi ne ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati idan har aka ambace shi. Kenan ashe idan aka yi ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba a masa salati ba, an yi me? An aikata laifi, ba abu umarnin da aka wajabta ba. Yace bi dalili qawli fil hadith al akhar, dalili zai samu ƙarfi a wani hadithin daban wanda Imam An-Nasa'i ya kawo shi cikin Fada'il Qur'an, haka nan Tirmidhi ya kawo cikin Da'awat, hadithin Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Hadithi ne wanda Imam Hakim ma ya kawo shi, ya inganta shi, kuma Imam Az-Zahabi ya goyi bayan ingantawa. To yake cewa al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya, marowaci inji annabi, marowaci shine wanda aka ambace ni a wajensa amma bai mun salati ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan marowaci kenan. Imam An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Hibban da wasu malamai kamar yadda muka suke da wannan riwaya. Kaga kenan can da yace falyusalli alayya, wanda bai yi ba kuma an siffanta shi da sifa mazmuma, an ce marowaci. To kaga sai yake nuna kenan ashe wancan umarnin da ya zo amru wujubin ne, wajibi ne an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar salati. Wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mala'ikatan sayyahin yuballiguni an ummati salam. An samu daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan, Allah yana da wasu mala'iku, sayyahin masu iyo, ana ce su as-sayyahun, yuballiguni an ummati salam, su aikin su Allah ya sanya su dinga isar da sallama da salati da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi. In kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mala'ikun za su riskar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka masa salati. Ka san hayatul barzakhiyya, ba wanda ya san hakikanta sai Allah, sai dai an dan gutsura mana abinda kawai zamu ji. To bari ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifanka waɗanda suka kushe suna musulunci. Idan mutun ya musu addu'a, Allah subhanahu wataala yakan sanar da su. Ta yaya ake sanar da su? Za su ga sauki. In a cikin sauki suke, za su ga ƙarin sauki. To a lokacin da suka ga wani sabon sauki a yanayin da suke ciki, za su yi tambaya, sai a ambata musu a ce waladaka staghfara lak. Hadisi ne gantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai a ambata a ce danka ne wane ya nema maka gafarar Ubangiji. To kaga hatta su ma suna samun wannan martaba. To ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka in kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam za a isar masa. Wa huwa sadiqul masduq. Wannan hadisi Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i suka rawaito shi, kuma hadisi ne wanda yake mai ingantaccen isnadi. Kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ma ya ambata gashi nan mai ta'liqi, ya ambata cikin Jila'ul Ihfam. Na'am. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم علي صلاه. تو كاجي ان كنا san zama da annabi yawaita masa salati. Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aula an nasi bi yawm al qiyamah, wanda yafi cancanta da ni, wanda yafi kamata ya jingina kansa gare ni a ranar alkiyama. Kamar yadda Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu. Yahuda suna cewa su ne da annabi Ibrahim, nasara na fadin haka, mushrikan larabawa su ma da san a sani su ma suna fada. Sai Allah ya ce a'a, inna aulan nasi bi Ibrahim, wanda suka fi cancanta da jingina kansu ga Ibrahim, lallazina taba'uhu sune wanda suka bi shi a zamaninsa, wa hadha an-nabiy, da kuma wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu, da wanda sun kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To don haka nan da ya ce inna aulan nasi bi yawmal qiyama, mutanen da suka fi cancanta su nasabta kansu gare ni, su zama al'umma ta a ranar alkiyama, Allah ka sanya mu ciki. Yace aktsaruhum alayya salata, waɗanda suka fi yawaita mun salati. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito, Ibn Hibban fi sahihi. To wannan yana nuna kenan mutun sai ya bar komai ya zauna yana salatin annabi, kamar yadda waɗansu yan dagaji yanzu suke ta yawo suna campaign a cikin ƙauyuka, suna jefa wa mutane muguwar aƙida, wai zikir ya fi sallah. Kuma matasa suke samu suna cusa musu wannan aƙida, ƴan faira ne suke wannan shegantakar, wai zikir ya fi sallah, ka riƙe zikiri kawai, wala zikirullahi akbar, komai ma ka watsar. Shi kenan su kuma samari, dama sallar wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, nauyi take yi sai masu tsoron Allah ne kawai ba sa jin nauyinta. To sai su yi watsi da ita, balle kuma da gashi na ma an halatta musu kome, ƴan faira halatta musu kome suke yi, za su halatta musu zina, za su halatta musu shaye-shaye, za su halatta musu duk abin da ka sani, kome ma halatta musu suke, shan giya da sauransu, taba ce karkasha. Kaji wani shirme ta ba su gari, amma kome kuma an ce a yi, ai shiga ɗariƙar Tijjaniya ma sai an sama wannan ƙa'idar, wanda shan taba, wanda shan sigari, kaji fa, wanda shan sigari ita kadai ce wai kar a sha, amma kudu sauran sun yadda da shi. To bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a bi dokokin da annabi ya zo da shi, saƙon da Allah ta'ala aiko shi ta kanas ya zo don ya isar wa mutane. kuma wasiyar karshe da annabi wa mutane shine sallah as-sala as-sala kuma malakat aymanukum ina muku wasiya da sallah ina muku wasiya da sallah karshen wasiyar da annabi yake nan ya rasu ina muku wasiya da sallah ina muku wasiya da sallah ku kula kuma da bayinku kar ku zalunce su bayi da kuke da su kar ku zalunce su saboda girmanta yadda cikin alqur'ani kullun Allah ta'ala sau da dama an gwama ta da bin Allah don haka sallah ita ce ibada sallah ita ce musulunci baka ga duk sauran ayyuka sako aka aiko wa annabi ba malaika jibril ya taho daga sama a aiko shi da runduna su kawo duk kome da ka sani duk abin da ka sani na ibada aikowa aka yi a zo a gaya masa a masa wahayi amma sallah sai aka ce wa malaika jibril je ka taho da shi dan a nuna matsayinta daban ne sai da aka tafi da shi saman saman bakwai yayi magana da ubangiji ya ji kalamin Allah Allah ya bashi salloli tukunne ta fito da su duniya sai kuma aka aiko malaika jibril aka ce je ka koya masa yadda za a yi sallar ka koya masa lokata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ya zo mini muka yi sallah da shi salloli guda biyar lokaci kaza gobe kuma kashegari da zai zo sai yayi jinkiri bai zo a waɗannan lokutan da ya zo ba dukkan salloli biyar dan kowace sai da ya saba sai da aka yace ma baina hadaini waqatu to ina nuna maka ne ka gane a tsakanin wancan na farko da wannan na ƙarshe shine lokacin sallah misali kaman wannan an zo karfe 5 to wannan kuma sai aka zo karfe 5 da rabi ko karfe 5 da minti 40 ko karfe 6 misali nake badawa to sai dan a nuna cewa wannan zangon shine zangon sallah in a farkon lokaci ne in a ƙarshen lokaci ne aka riska an yi ta haka kowane ramadan zai zo ya masa bitan qur'ani tunda shine malamin sa allamahu shadidul quwa to sai yazo manzon Allah sai karanta wa malaika jibril qur'ani ramadanan sa ta karshe yayi ma malaika jibril bitan qur'ani sau biyu amma sallah sai da aka je can dan a nuna matsayin ta daban ne kuma annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abd min amalihi yawm al-qiyamati salatuhu farkon abinda za a yi mutun sakamako a ranar al-qiyama game da ayyukansa sallarsa to na haka ba za a rike inda mutun zai watsi da sauran ayyuka tara su akai man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun sharadin kenan al-iman wal amal salih imani da kuma ayyuka masu nagarta ayyuka na kwarai ayyukan kirki menene al-amal salihah ababan da annabi yazo koya wa mutane na ibada yi kaza salati yana daga ciki istighfar yana daga ciki karatun al-qur'ani yana daga ciki sada zumunci yana daga ciki fadan gaskiya yana daga ciki tsara sallah yana daga ciki aikin hajji yana daga ciki sadaka tana daga ciki ga sunan abu baya zama mai kyau sai in annabin ne yace mai kyau ne amma ba a bukatan kai hankalinka ya auna yace kaza mai kyau ne a'a in annabi ya ce mai kyau ne to mai kyau ne in annabi bai ce mai kyau bane to ba zai zama mai kyau ba Allah ya bamu dacewa. To waɗannan hadisai duka suna nuna mana daraja da kima da matsayi na wanda ya tsare salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa yustahabbu kathratu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawmal jumu'ah. Ana san yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar juma'a لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه سبود حديث أوس دان أوس الله يرده دشي قال كي چوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزان الله صلى الله عليه وسلم آياتي من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أوس ابن أوس Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah ranar jumu'a tana daga cikin kwanakinku mafi daraja wadanne kwanaki ne wanda suka fi daraja mun ji jumu'a ko sai wace na'am litinin ranakun da suka fi daraja ina uka aje arafa yawmu arafa yawmu al'idain sune ranakun da suka fi daraja yawmu arafa yawmu al-jumu'a al'idain ashr dhul-hijja wannan sune ranakun da suka fi daraja to yace min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah yarana jumu'ah tana daga cikin mafi darajan kwanakinku fihi khuliqa adam domin a ranar jumu'ah ka halicci annabi adam alayhi salam kuma Allah yace ya halicce su da hannunsa ya hannun Allah yake ba mu sani ba ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin kaga Allah ya jingina makansa sifa ta hannaye biyu amma ba irin na makhluki ba ba mu sanya ya na Allah yake ba ba a shishigi cikin lamarin amma tunda ya fada dole a fada shine biyayya yadda Allah ya fada sai ka fada ba kuma zarbabiya ba korewa fihi khuliqa adam a cikin ranar juma'a a ranar juma'a ka halicci annabi adam alayhi salam wa fihi qubida kuma ran juma'a aka amshi rayuwarsa ran juma'a aka halice shi ran juma'a aka karbe shi wa fihi nafakha a ranar juma'a za a yi busa busa da za a yi fa idha nufikha fi suri in aka yi busa a cikin kafo fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ففيه الصعقه رانا جمعه ne kuma za ai wannan as-sa'qatu some wanda za ai wasu malamai suka ce a ai as-sa'qa din ana nufi mutuwace mana ranar da ai tashi al-qiyama ita ce ranar karshe akhirul ayyam daga nan kuma babu wuni dama ai rana ce wunin ko da wata dare da rana to yanzu an kauda ba daren bane ba ranar bane an canja su babu su saman ma ba wanda ka sani ba to kaga shine wunin karshe don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa akthiru alayya min as-salati fihi ku yawaita min salati a ranar jumu'a fa inna salatakum ma'rudatan alay to min salatinku ana bujiro min shi قالوا صحابي سكت يا رسول الله يا من زن الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت تيا كما زا أبو جرو مكة الصلاة دمك مكة يا من زن الله لو كتن كارو دودو جيبا بكي كازا مك أسا شين أي بليتا فقال سي النبي يا موسو نبي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ai Allah ya haramta ma kasa bata cin jikin annabawa. Da zaka je ka kabarin annabi ka tone zaka ganshi a lokacin, hakan nan yake. To wannan wani janibi ne annabi ya nuna musu na kimar da annabawa suke dan abada ansa ga waccan magana da suka fada. Wa kaifa turadu salatuna alayka wa qad aramta. To sai nuna cewa annabawa fa ba sa rududdugewa kamar yadda sauran mamata suke yi a cikin kabari. Amma lamarin bujirowa da salatin da bayi suka yi ga manzon Allah, wannan al'amari ne da Allah ya farma kansa sani. Ko ba haka ba? Al'amari ne da Allah ta'ala ya farma kansa sani. Ai da jiki da ruhi abubuwa ne mabambanta. Da jiki da ruhi abubuwa ne mabambanta, ba ɗaya suke ba. Ruhi daban, jiki daban. Allah da ya kimsa ruhi a jikin jiki. A lokacin da ya nufin cirewa ruhi kuma sai a bar jikin. Kuma ruhin shi yana nan. Ai shi ka ruhi Allah ya halicce shi ne. Dan haka yana nan. Dalilin da yasa kenan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya gaya mana cewa bawa idan yana cikin cikin gyatumarsa 40 yawman nutfa 40 yawman mudgha 40 yawman alaqa ko alaqa mudgha ko 40 yawman nutfa 40 yawman alaqa 40 yawman mudgha. To ya lamarin zai yake kasancewa kuma thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruha, sai a aiko mala'ika sai ya busa masa rai, ma'ana ran nana jikin ne yanzu za a sa wara, amma ran dama yana nan a wajen wa Ubangiji ya karba alƙawarin da ya faɗa cikin suratul araf wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. To wajen wa aka karba ai ana alamul zar, wanda bai zo shi duniyar ba ma ran sa nan an ajiye shi ne, lokaci zai yi daga ya zo shi. Shi yasa sai kaga wani shi yana zuwa duniyar sai ya tafi, wani bai ma zo ba a cikin gyatumar sa ya rasu, amma ran nasa yana nan kuma za a tada shi, ran yana nan. To Allah ya san ina yake ajiye rai, shi yasa ka dangane da rai aka ce wanda suka rasu a wajen shahada na yaki dan ɗaukaka addinin Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Karkai zaton wanda aka kashe shi dan ɗaukaka addinin Allah wai mamaci ne, a'a yana raye. Ahya'un inda rabbihim, rayayyu ne nan ga wajen ubangijinsu. Yurzaqun har ma ana ci da su, Allah yana cishe su, ana ciyar da su. Kaga ran yana nan, yanzu ga jikin ne kawai ruhi ya departing. To da haka al'amarin ruhi Allah ne ya bar makansa sani. Nan dai annabi ya ba su ansa cewa gangar jikin annabawa ba ta lalacewa kamar yadda da suka yi zato, sai aka ba su ansa dan a warkar da su a wannan lamarin. Amma haƙiƙanin lamarin ruhi da yadda Allah yake bujiro manzansa sallallahu alaihi wasallam salati da bayi suka yi masa, wannan Allah ya bar makansa sani, kuma annabi ya faɗa huwa sadiqul masduq, mu kuma mun yi imani da haka. Allah ya ƙara wa manzansa daraja. Mali ya ce amma su yi gato salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma su yi gogi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa warada fi muslimin bi sanadihi an abi mas'udin al-ansari, ya zo shi a cikin sahih muslim da isnadin sa da yake zuwa ga abu mas'ud al-ansari, Allah ya kara masa yarda. Kale yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisin sa'ad ibn ubadah, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana lokacin muna majalisin Sa'ad ibn Ubada, ɗaya daga cikin shugabannin kabilan Aus cikin mutanen Madina, babba ne yana da daraja, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi. Sa'ad guda biyun nan dai ɗan kabilan Aus ne, Sa'ad ibn Ubada da Sa'ad ibn Mu'adh. Annabi na girmama su sosai, dattawa ne waɗanda suke jagora na al'ummar su, kuma suna san Annabi, suna bashi wato duk goyen bayan da ya kamata a bayar. Sa'ad ibn Mu'adh shahada ya gazotul Khandaq, wanda shine a lokacin da ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ihtazzatul arshu bi mauti Sa'ad, mala'iku sai da suke makokin mutuwarsa, aka masa tarya. To shi Abu Mas'udin Al-Ansari, shi ma mutum Madina ne, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana, wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubada, muna majalisin Sa'ad ibn Ubada. Kaga wannan ya nuna kenan wato sahabbai suna da majalis da suke zama, sai dai suna kiyayewa la dubban da Annabi ya ce a kiyaye na zaman majalisi. Fa qala lahu Bashir ibn Sa'ad, sai Bashir dan gidan Sa'ad din sai yayi tambaya, yace amarana Allahu an nusalli alayka ya Rasulullah fa kaifa nusalli alayk, Allah ya mana umarni mu maka salati ya manzon Allah, yaya za mu maka salatin? Sai ya tambaya, Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatin da Allah yake wa manzansa shine yabonsa da yake yi, salatin da mala'iku suke yi, addu'o'in da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ko kuma wanda kun kai imani, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda sun kai imani, sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah ya mana umarni mu yi masa salati tare da taslimi. To sai yace fa kaifa nusalli alaik, qala Abu Mas'ud yace fa sakata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, Annabi sai ya shiru bai ce komai, mu wa muka sai har sai da muka burin ina ma da wannan matashin bai tambayi Annabi ba, saboda Annabi yana yawan musu hani kasu yi tambaya a kayan abinda za su yi ƙoƙarin ƙwaƙulo shi na hukunci wanda ba a riga an faɗa ba, ba wai tambaya a kayan mas'ala da ta sha gabansu ba, a'a mas'ala in ta sha gabansu suna zuwa su tambayi Annabi akan kaza nan da ya faru, yanzu menene abin da shari'a ta ce, suna yi wa Annabi tambaya. An saukar masa Qur'ani sai ya gaya musu, in ba saukar masa da Qur'ani ba wani lokaci ko dai ya shiru ko kuma ya ijtihadi, Annabi yana ijtihadi, sai ya ijtihadi dangane da hukuncin da Allah ya saukar masa a kayan wasu mas'alolin a baya, sai ba su ansa a kai sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya shiru kamar yadda ya Makhawla bintu Sa'laba. To sai ga Qur'ani ya zo, to amma kayan wani mas'ala ne wanda kawai suna so sai sun kage, yanzu nan ba wani abu ne, a shi ne yake son kwakulo wani abu wanda ba a riga an bayyana ba. To irinsa ne ake kashe la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunzilu alquran tubda lakum afallahu anha, Allah ya musu kashe di akai. To don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sai da muka yi bunan ina ma da yaron nan bai tambaya ba. Thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu, to ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدي والصلاة والسلام كما قد علمتم. تشيني النبي باسو أن صلاتي salatin Abu Mas'ud Al-Ansari, Imam Muslim ya kawo shi cikin Kitabus Salah. Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah ya tantance sigogi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman guda bakwai. Kowanne da isnadin sa ya kawo bayani cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan tana daga ciki, tana daga cikin ingantattun sigogi, bal wasu suna fifita ta ma a kayan sauran saboda ƙarfin isnadinta. To shine annabi yace kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin, Allah kai salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma iyalan Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, kama yadda kai salati ga iyalan Ibrahim. Wa barak ala Muhammad, Allah kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, kama yadda kai albarka ga iyalan Ibrahima fil alamina, a cikin talikai. Innaka Hamidun Majid, lalle kai godadde ne mabuwayi mai daukaka. Sai ce wassalamu, sallama kuma da za ku yi kama kad alimtum, kama yadda kuka sani. In sun zo suka ce assalamu alayka ya Rasulullah, idan ka je ka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da ake so ka faɗa kenan, assalamu alayka ya Rasulullah, da sauran abubuwan da zaka faɗa lafuzza waɗanda suka tabbata sahabbai suna faɗa in sun je jikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan tana daga cikin sigogi waɗanda aka rawaito. Ƙarin bayani dangane da wannan siga nan a tsarin balagar magana yakan zamanto al-mushabbahu duna al-mushabbahi bihi, haka ka'idar take kasancewa. Wanda aka yi kwatancensa to bai kai abin da aka kwatanta shi da shin ba, mun gane. Misali mutum ne yana sai ya ce a ka ganshi yadda ya kwalliya kamar wani mai kuɗi, ai kwatance aka yi kamar mai kuɗi, ma'ana ana nuna bai kai mai kuɗi ba, shi bai da kuɗi. Mai kuɗi shine sama da shi, ko ba haka bane? Ko a ce kamar sarki, ai an nuna sarki shine sama da shi. Allah sa an gane abin da nake faɗa. To kaga anan shi ma an kawo na adatu tashbih, kama yana nuna kenan annabi Ibrahim shine gaba da annabi. Kai salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kaman yadda kai salati ga iyalan Ibrahim, to ba haka yake nunawa ba, annabi shine sama. Nan wajen inda aka ce ali Ibrahim, akwai sigar da ta zo ta faɗi Ibrahim din tukunna sai aka idafan alihi din. To a ka'idan Larabawa idan suka ce alu fulan, to ya hada hadda shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin, ai hadda Ibrahim ne, hadda Imrana aka zaba, alu fulan to ya hada hadda shi. To don haka anan da aka yi wannan kwatance, aka ce Allah ka yi salati ga Muhammad da iyalan Muhammad kaman yadda ka yi salati ga iyalan Ibrahim. Suwa iyalan Ibrahim? Ha? Zuriyarsa, wanda a zuriyarsa annabawa masu tarin yawa, ulul azmi minar rusuli, in banda annabi Nuhu da ya zo a gabaninsa, ko ba haka ba? Kaga an ce hadda shi kenan ya shiga cikin ali Ibrahim din, hadda Ibrahim din, kaga shi yana cikin ulul azmi. Sannan ga annabi Musa, sannan ga annabi Isa, sannan ga annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam, shi ma yana cikin ali Ibrahim. Wato kwatancen da kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da Ibn Qayyim al-Jawziyya duka suke bayani Sheikh Nasir din Albani shi ma ya nakalto wadannan maganganun nasu a cikin wannan salatin da aksigar daraja da kimar da aka tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wanda aka tara masa kamar sa ba bisa wannan lafazin saboda waɗannan da na ambata tun daga annabi Ibrahim har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukka suna cikin wa suna cikin Ali Ibrahim har ma iyalan annabi din suna cikin Ali Ibrahim a cikin su akwai manzanni annabawa manzanni akwai wanda kuma ba su kai annabawa manzanni ba salihan bayi ne annabawa manzanni kuma su ne gaba su suke da daraja da kima da tarin albarka a wajen Allah sama da wanda ba annabi manzo ba haka ne to yanzu sai aka ce Allah salati da albarka da ka tara ma annabi Ibrahim har zuwa kan iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zuriyar Ibrahim duka kai wannan salati da wannan albarka ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman haka ne aka faɗa kenan yanzu iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba annabawa ba domin a cikin iyalan annabi babu annabawa ko shine annabin ƙarshe to cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba annabawa ba kenan yanzu za su samu albarka da salati sama da annabi Ibrahim ba za su samu ba domin Allah madaukaki ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd hatta annabawan akwai wanda aka kimanta darajar su wasu ta fita wasu minhum man kallama Allah ga annabi Musa sai aka bada misali da shi to kenan yanzu wannan idan aka tarowa annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa iyalan annabi za su samu abin da ya dace da su ne wanda ba zai kai irin albarka da salatin da Allah ya yi ma annabawa ba mun gane kenan yanzu sauran zai zama gaba zai zama ga annabi kenan wato salatin da aka yi albarkar da Allah ya yi ma annabi da albarkar da ya yi ma wasu annabawa a cikin iyalan Ibrahim hadda Ibrahim din dukansu yanzu an roƙi Ubangiji ya sake yin su kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gane abinan wajhu tashbihin ko to shine aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai aka ce kama sallaita ala ali Ibrahim sai a taro gaba daya sai a kawo annabi Muhammad da iyalansa iyalansa za su samu abin da ya dace da su sauran kuma duka na annabi ne haka kuma albarka wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid abinda Allah ya tanada wa annabi ai yafi na kowa sallallahu alaihi wasallam kuma anan ne kamar Sheikh Nasir din Albani yake nuna gashi dai tambaya suke wa mutum ga suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga ansar da ya bayar kuma abu ne wanda yake ma'rufun ne la yajuz ta'khirul bayani an waqti alhaja an tambaya har ma suka yi tsam kuma sai annabi ya ce qulu ga abin da za ku faɗa sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin bai ce sayyidina Muhammad ba wanda kuma tabbas babu kokonto babu shakka ga kowane musulmi ya san annabi sallallahu alaihi wasallama shine sayyidul alamin ko ba haka bane to amma tunda hakan ya faɗa ibada ita tauqifiyya ce sai a tsaya kan haka kada ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan ba shi din ba haka ya ga koya wa sahabban sa ba amma ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad haka ya faɗa to dan haka kai ma sai ka faɗi yadda annabin ya nakalta ittabi'u wala tabtadi'u Allah ya datar da mu ubangiji Allah ta'ala ya dan yattar da harasan mu wajen yin zikiri da istighfari da salati ga manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya mana tarayya cikin lada wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم.